Speed. Have you ever heard two turtle doves? Speed and coo when they're low. That's the kind of fudgy music we make with our lips when we kiss.
And as a weepy old willow, he really knows how to cry.
That's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of bird and whisper low, kiss me sweet. We'll go fly high, bird, and high in the sky above. Oh, because we're in love. Da do da da do da da do da. Do da do do da do do da. Do da do da do da 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 do do da. Da do da da do da da do da. Do da do do da do 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 da. Do da do da do da da. Da 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 da